masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Hausa ibo yarbawa Hausa ibo yarbawa Hausa ibo yarbawa En Najeriya maza jammu da mata kabar fakarin Najeriya murjisa zauna lafiya yan kudun da arewa
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na sanin na an tashi lafiya
to lafiya law malama gari da fatar ke ma ke tashi lafiya
lafiya lumuya wajen naku
to wajen mu alhamdulillah sai addu'a
eh da san ce me ya dauki hankalinka a Amurka sai kuma naga abin da yafi dauka hankalinka ya koma gida na sanin
wallahi kan gaskiya farkon wannan makon wani abu ya dauke mana hankali ana Amurka amma kuma gaskiya karshen makon hankali sai ya karkata gaba daya koma gida ke san yana al'amura suke wannan zanga zangar da wato yan Najeriya suke gudanarwa a rufa din kasar sakamakon wasu matsaloli da suka ce suna fuskanta
hankalin ko ba nan Amurka kadai ba kamar ba mutanen gida a Najeriya ba ina ga hankali ya karkata domin kamar yadda ake cewa wai idan in Najeriya ce tari ko sai dukkan kasashen nahiyar Afirka kuma sa ji
gaskiya
idan ka tuna daga cikin ra'ayoyi da muka samu gabanin wannan zanga-zanga da matasa suka jagoranta akwai waɗanda suka aiko da sakonni daga Niger da waɗansu ƙasashe da ke makwabtaka da Najeriya suke cewa duk abin da ya shafi Najeriya su ma zai shafe su saboda haka suke a da ganin cewa an yi lafiya an gama lafiya kuma Allah ya sa masu wannan jan hankalin gwamnati su samu biyan bukata
to amin sun ma'amin lalle kan shine babban muhimmi kada ya zama an yi aikin baban giwa malama Grace
haka yake
yawa kuma akai
addu'a kullum
kuma akai ana so ne a sani amfani na yin sa ba wai a abin nan Aisha akan yazo a tashi ba wani abu ba alhali shin haka din wasu sun jikkata wasu sun marasa rayukan su yayin da kuma wasu da dama suka bar ayyukan su a sana'o'in su sun tsaya check da dai sauransu so muna fatan Allah ya sa kamar da kika faɗa Allah ya sa dai a ƙara samun kwanciyar hankali a wannan al'amarin saboda yanda rahotanni suka bayyana abin bai daɗi ba a wasu wuraren duk da yake a wasu wuraren kan gaskiya sai san barka mutane sun bi kuma wato malama Grace ni abin da ma yafi ban sha'awa duk da yake kamar yadda na faɗa akwai abubuwan ban takaici amma dai abin da yafi ban sha'awa shine yadda gwamnonin wasu jihohi suka zo suka wato yi jawabi ga su masu zanga-zanga duk da yake dai ba akan su ne matsalar koko ba gare su ne matsalar take kace kan ba amma dai akalla ba a kasara ba ga tsari irin na demokradiya kiga a iya cewa akalla sun fito sun tsaye abinda Bature ke cewa sharing din filin tare da su masu zanga-zanga
to Allah ya ƙara fahimta juna da kuma tabbatar da shugabanci na kware da kuma ƙara ba da zaman lafiya da ci gaban ƙasa wannan bala'i in bala'i ne Allah ya yaye shi Allah ya kawo ci gaba da kyakkyawan zamantakewa da ingancin rayuwa Najeriya da kuma ƙasashen
to gaskiya kan
masu tasowa baki daya
gaskiya kan amin sun ma'anin sai dai kin san wato da komai yana da amfani kuma yana da rashin amfani shi ɗaya daga cikin fa'idodin wannan ni da na gani shine irin yadda 'yan Najeriya suka fara gane muhimmancin haɗin kai ba tare da bambancin addini ko wato wata ƙabila ko wani abu ba saboda ni saboda abinda suke yaƙi a kan shi misali in har ta tabbata wato rashin yunwa wato rashin tsaro da yunwa da tsarika yake to abu ne fa da bai san wai wani addini ba shi ba ruwan shi saboda haka sai suka zo da murya daya zaki ga kaman dai da aka tsammananta zaki ga mabiya addini daban-daban in ma lokaci naga ma wasu wurare malama Grace inda lokacin ibadar musulmi ya zo ana cikin wannan zanga-zangar amma sai ƴan uwansu mabiya addinin Kirista suka zagaye su suna ba su tsaro domin su gudanar da sallah a daidai lokacin da ake wannan zanga-zanga su kin ga za a iya cewa akalla wannan wani in ma komai dai ba a samu bai wannan da ci gaba ne ta yadda ƴan Najeriya suka gane muhimmancin haɗin kai kuma suka gano cewa ba wani abu da za su iya samun nasarar su muddin babu haɗin kai a tsakanin su
babu haɗin kai haka ya tsintsiya madaurin ki daya
na'am gaskiya
to Allah ya ƙara tabbatar da haɗin kan ƙasa da kuma ba da zaman lafiya
Allah ka yayya kai mana mun tuba ka furta mana rabbi ka sassauta mana musibar ka ta fado mana rayuwa ta sauya mana Allah ka inganta mana talakawa mun takura yau muna cikin halin da al'umma mun kai gargara yau talaka baya jinkira rayuwar ka ba daɗi duka talakawa mun hurzuka talauci na da tahabbaka
kamar yadda muka saba bari mu tafi zangon gaishe bari mu fara da mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga kaka kenan mun na yi sabon aure na sanyin nan na samu mai gida
a to malama gaisu barka da arziki wallahi
abin nagode kwarai da gaske ita babban yayanmu Briska da dan farin ta ya samu karuwa Sami da matar shi Binta sun sami karuwar da namiji wanda aka rada masa suna Salim ni kadan Lami. Allah ya raya mai gida, Allah kuma ya biya bukatun zuriyar baki daya.
To amin.
Sai kuma mun mika gaisuwar sakon fata alheri daban gajiya ta mai martaba sarki mai alhaji Umar Faruk Bahago wanda aka yi bikin daurin auren Esther Ramatu Hamidu Ibrahim Kuta da angonta Abdulrazzaq Danjuma Muhammad wanda aka daura ma auren jiya Juma'a a fadar sadaki birnin Minna ta jihar Niger. To Allah ya ba da zaman lafiya ga ango da amarya, Allah kuma ya sa dukkan waɗanda suka halarci wannan biki sun koma gida lafiya. Allah ya dai Allah mutuka raba aka ce ko
takalmin kazawa.
Yawwa.
To amin summa amin malama Grace.
To na san yana mu a sashen Hausa mun samu karuwa mun yi sabbin wakilai go a leda ko
eh gaskiya ne duk da yake eh duk da yake wasu su ba sababbi bane
amma so gaskiya leda ba da sasha wasu su da yanzu suke sabbin wakilai a sasha Hausa.
Na'am gaskiya ne.
To yawa to shi Abdulrazzaq Bello Kaura da kuma Ahmed Muhammad dan Atabi
kuma
zama amare kenan ko ake cewa da angunan sashen Hausa wanda kuma sabbin wakilan mu
daga jihar
Muryoyin su kwanan nan
daga jihar Zamfara da kuma wannan jihar Kogi da kuma
Niger
Kogi da Benue
Kogi da Kwara
Kogi da Kwara
ne ko Kogi da Kwara ko jihar Kogi da Kwara. To Allah ya shige mana gaba baki daya, Allah ya bamu nasara.
To amin summa amin malama Grace. To bari kuma mu je bangaren da muke isar da gaisuwar sada zumunci ta filin Abari ya huce zuwa ga dimbin masu sauraron mu musamman wanda ke aiko mana sakonni ta dukkan kafafen mu na internet. Da farko gaisuwa da fata alkhairi zuwa ga Ahmadu manaja Bauchi a unguwar Karofin Madaki da kuma sarkin motar sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lame wanda ke gidan sarkin yakin Bauchi a unguwar Karofin Madaki. Sai kuma ta gaisu da zuwa ga Bilal Bello Yari wato dan Bello uban Bello a gidan yarin Bauchi da kuma dan Lami Kaura na kauran Bauchi mai sa wai wato mai sayar da naman kaji a tashar Das a garin Bauchi. Sai kuma dan Juma Bauchi na Honorable Bashir Yakubu Lami wanda ke unguwar dan Juma Goje a garin Bauchi. Sai malam wato malama Ummi Umar malama a karamar sakandare ta Bakaro Primary a garin Bauchi da kuma malam Musa Abdullahi hidimarsa na makarantar primary. Sai kuma Hajiya Lauratu Ahmed Lame wadda aka fi sani da Hajiya Lauratu Banga a Bauchi. Sai kuma Farfesa Aminu Baffa na asibitin koyarwa na jami'ar ATBU da ke garin Bauchi. Gaisuwa da fata alkhairi zuwa ga Machu direban keke Lago karamar hukumar Darazu a jihar Bauchi da kuma Muhammad my friend Babu Gudu da Yahaya Danno Azare da kuma Baba Uba mai bakin mai babbar tasha Azare. Sai Yalwaji dan Tayi mai direba babbar tashar Azare da mai martaba sarkin Lago Alhaji Jamilu Mai Gari. Sai Alhaji Ahmadu Kakkai sarkin fatar Katagun Talban Darajiya da Alhaji Dada sarkin fawon ajiyan Katagun da Alhaji dan Karabida mai blouse a bakin kasuwa Azare da fatan dukkansu za su yi karshen mako lafiya.
To amin summa amin. To bari mu mika bari ta mata san kai dai aka ce so ne amma san kai yafi ko
haka ne malama.
To kaga ba tafai ake samu mata suna aiko sakonni ba saboda haka bari in zaro wannan da ya fito abokaina mata Maimuna matar Aliko Auta Kafinta Yalwar Gindin Akwati Barikin Lade da jihar Filato. Sai kuma Amina da Amina matan Lawal Barkeji jihar Sokoto da Hajara Gidado Tepo Fulanin Gindin Akwati. Sai Adamu Babangida Ayuku Fulanin Gindin Akwati da Hajo Marar Barba mai nama Barikin Lade. Sai Aisha matar Usaini dan Gwace Karatuwa da Fatima da Shamsiya matan Haddabi mai kwamfuta mai yama. Sai Hafsat Comrade Iliyasu Yakubu Digawa da Raunat Isa Muhammad
a gwarmaji sai Aisha Lawal bin Hambali dan Silba da Hajara Ishaya Lamu dan masanin Lamiru Limauro sai Asaba Haruna Bibi Watar Mutuwa da Hajiya Hadiza Ramin Kura sai Hajiya Aisha matar Bakoji direba gindin akwati da Jamila da Fatima tan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau sai Halima Comrade Ibrahim Lara Gafta da Aisha matar malami Kura garin sarkin noma sai Sani mai lengi-lengi da kuma Aliko Auta Kafinta da fatar sun tashi lafiya. Na sanya na kai makon da ya shige kace wai zaka rama to na jira ko zaka rama sai ni ji shi sai
na dai musu uzuri ko ba komai kin san abin da ya faru kin ga an sami ɗan matsaloli a Maiduguri nan akwai hare-haren da aka kai na ƴan ta'adda da kuma abin da ya faru a
shi yasa ka daga kafa
a to mun dan daga masa kafa saboda muna dan yi alheri kisan ƴan uwanmu ne bayin mu ne don haka dole mu dan mutaya su alheri abin da ya shafe su ya shafe mu kai tsaye don haka zamu abin nan
to na sanya na ka san fulani da jin radio kowa saboda fulatani ya san shi da jin radio to shikenan sai wannan ba fulatani na sanya ne ya je sawo sabon radio
to
ya aje shi dan saboda bai san kowa ma ya taba shi sai a cikin load quality cikin ka san radio na da din akan yi musu wata jaka
kai wata riga ba kware da gaske
yawa riga ta fatan nan to rigar fatan nan a cikin rigar fatan nan ya dora ta sama inda a gani su yara ba za su kai ba mata ba za su ba dai za a rika yawa musu tabe ba shi zai tashi ya kunna radio shi zai tashi ya kace
kwarai kin san fulatani akwai kisa akwai tattali da tsantseni
akwai tattali to ashe na sanyi na wannan fata ta radio nan da ke jikin radio nan ashe beraye suna jin
kai kai
kamar wani abinci ne
yawa
to shikenan beraye suna tunda shi kunnawa kawai yake ya kace baya taba shi ma kwata-kwata
to
ashe bai sani ba beraye sun ci leda
har sun kai ga radio
sun shiga yawa sun je sun kuma da ba radio sun saka waya
to
ya kunna radio ya ji shiru
to
kenan sai ya dauki radio
sai kai wurin gyara.
Yana kai wurin mai gyara kenan, mai gyara yana bude radio a ce bera da ya ci har ya haihu a cikin ma radio. Yana kai wurin mai gyara sai kawai sai ga bera fita fir
kai
kenan sai mafulata ni na sanyina yadda na ya yi wuf ya dauki sandan shi tunda ba a raba ku da sanda.
Ai gaskiya
ya dauki sandan shi ya fara bin bera da gudu ya ce wai a tare shi ga mai magana a jikin rediyo nan
ya zama bera.
Eh hawa sai a ji take shi wannan beran shi ne ke magana a cikin rediyo tunda in ya bari ya ta fito
ba zai ko magana ba.
Ba zai ko magana ba. Kaji mutumin naka na sanyin na.
Allah Grace, wannan duk sharrin gobirawa ne da bare-bari, duk sharrin su ne mun sani.
To suka aka ce to tun daga yau gashi dai yanzu shi yasa yanzu in ka samu bafulata ni ya ganka yana so ya tabbatar cewa ko kai ne zaka ko abin nan to ko kai ne mai magana ko kuma kai ma zaka sulube to
zama tsira abin nan Allah gare sai wannan ai ba platin ya san duk abin da yake in ga yake sharri ne dai kawai na gurawa da bare bare kuma ba komai suna ƙara cin bashi ne
da ga Allah ba ta da daga ba da duk sabili da haka tilas bujaburki da yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanginna
alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci dade ni soyayya ce soyayya ce yau da ta baga wana ba ne ga din kowa ciki a tsayiri da ba
ayo da jidani ya ce na soyayya ta